ci girman annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan yana daya daga cikin littafin da zai bi ya karanta shi ya fahince shi in ya bi wannan littafin ya karanta shi insha Allah tabaraka taala zai gane hakikanin girman sayyidina rasulullahi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam ah bismillahir rahmanir rahim a wancan karan mun tsaya a bayan gama muqaddima الإمام القاضي بريء جاي ما كان دي صار لتأكل يче واسرت الكلام فيه في أربعة أقسام يче لا تتري زن كندا ذي يأتيكم ولا لتأتي في أربعة أقسام تكيم بانغروري غدا غدو الاسم الأول بانغرينا فركو في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي تكيم جرم ما وند الله تبارك وتعالى ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم mana Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama manzo Allah dala mala yaran nan su yi gaba su daina mana surutu fi ta'zimi cikin girmamawan al-ali al-a'la li qadri hadha an-nabi girmamawan da Allah yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qawlan azance wa fi'lan da aiki wa tawajja al-kalam fihi fi arba'ati abwab zancen da zan yi a cikin wannan girmamawa da Allah yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan yi shi a babi guda hudu الباب الأول باجي نفركو في سنائه تعالى عليه إرن يند الله يبي منزن الله وإظهار عظيم قدره عظيم قدره دين دي الله يبين جرم منزن الله لديه أقرن الله وفيه أشرة فصول أتكم ونن باب كبا أقوي فصلا قداؤهما الباب الثاني باجي نبيو أتكم اسم فركو في تكميله تعالى له المحاسنة yanda Allah tabaaraka ta'ala ya cika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato abubuwa masu kyau khalqan wajen halittar manzon Allah Allah ya cika shi wa kulqan wajen dabi'un manzon Allah Allah ya cika shi wa qaranihi jami'al fada'il da yanda Allah ya tattaro wa manzo Allah dukkan falaloli addiniya nan na lahira ne wa dunyawiyya da duniya fihi nasaqat wa fihi 27 faslan yace nayi fasali guda 27 albabus salis babi na uku da zamu yi magana a cikin wannan littafin fima warada min sayyihil akhbari zamu yi magana akan hadisai ingantattu da suka zo wa mashhuri hada shahararrun su bi azimi qadrihi wanda suka bayyana girman annabi inda rabbihi a gurin Allah wa manzilatihi da matsayin manzo Allah وما كسه الله به في الدارين da abin da Allah ya kebe manzon Allah da shi a duniya da lahira min karamatihi na irin karama da ya gwada wa manzon Allah wa fihi 12 faslan amma a ciki na kawo fasali guda 12 albabur rabi' babi na hudu fima azharahu Allah ta'ala ala yadayhi min al-ayati wal mu'jizati zani maka bayani akan abin da Allah ya bayyana a hannun manzon Allah na ayoyi na mu'jizozi wa sharrafahu bihi Allah ya girmama annabi da shi min al-khasa'is na abubuwan da suka keba annabi kawai shi kadai wal karamati da abubuwan da suka shafi girmamawa karamomi da Allah ya ba annabi wa fi 30 faslan a ciki zaka samu fasali guda 30 zaku sha mamaki zaku ga yanda ake kawo mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da karamomin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yanda Allah tabaraka wa ta'ala yi wa manzo Allah agar maka Allah ba su rutin nan adina la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi sannan alba sannan alismu sani akwai bangare na biyu wannan duka bangaren farko ne to bangare na biyu fi ma yajibu alal anami min huquqihi alayhi salatu wassalam abinda ya wajaba maka ya wajaba min ya wajaba wa dukkan halittu su sani na haƙoƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya tarattabul qawlu fihi fi arba'ati abwa zancen da zamu yi akan abin da ya shafi hakokin manzo Allah zamu yi shi a cikin babi shi ma guda hudu albabul awwal babi na farko fi ma fi fardul imani bihi wajibi kai imani da annabi wa wujubi da'atihi wajibi abu manzo Allah wattiba'i sunnatihi wajibi abu sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fihi khamsatu fusulin a cikin akwai fasala guda biyar albabus sani babi na biyu da zamu yi a cikin ismi na biyu fi luzumi muhabbatihi wajibi ayi so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa munasahatihi wato da ikhlasi cikin san manzo Allah wa fi sittatu fusulin za mu kawo fasula guda shida albabus salis babi na uku fi tazimi amrihi za mu yi bayani akan girmama lamarin manzo Allah waluzumi fi tazimi amrihi waluzumi tawqirihi da kuma dole ne a tabbatar an ga girman annabi wa birrihi da yawa annabi biyayya wa fi sab'atu fusulin zamu kawo fasula guda bakwai albabur rabi' babi na hudu fi hukumi salati alaihi wa taslim hukuncin yin salati wa manzo Allah ka san duk a cikin ibadu duk ibadu da ka sani ba ibadar da Allah yake sai ibada kwaya dai tallin tal Allah baya sallah Allah baya azumi Allah baya zakka shi ake wa amma akwai ibadar da Allah yake kun san wata ibada ce salati wa annabi inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi salati subhanallah girma annabi ya kai Allah yana ibada ita ce salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine zan yi baji anan mallam zai kawo mana magana akan baji hukuncin salati wa annabi da ya mai taslimi wa fardi zalika wa fadilatihi da farlancin yin haka da kuma falalan yin haka domin yanzu muka yi magana cikin kutuba ana ta batun talauci akwai sabon manzo Allah da yazo ya ce ya rasulullahi zan sa ɗaya bisa uku lokaci na in yi ta maka salati manzo Allah ya ce ka kyauta amma wa yanzu tafa huwa khair in ka kara yafi yace to zan sa biyu bisa uku lokaci na manzo Allah ya ce ka kyauta amma wa yanzu tafa huwa khair in ka kara yafi yace to zan sa lokaci na duka in yi ta maka salati manzo Allah ya ce izan in ko kai haka ai tukfa humumu ko yukfa hammuk Allah zai isar maka da dukkan damuwanka wa yughfaru zambuk za a yafe maka dukkan laifinka sannan wato kudan hajatu bukatar ka za ta biya za a biya dukkan bukatunka da aka salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa musamman irin wannan rana ranar juma'a ba a yin addu'a da ko bayan kawai salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ka zo masallaci akwai abin da ake so ka karanta na ayatul qur'ani shine suratul kahfi to in ka zo kuma ranan gaba ɗaya komai aje shi zaka yi ranar rangada wa manzo Allah salati sallallahu alaihi wasallam to bayan wannan abin da ya shafi salati wa manzo Allah sai kismi na uku bangare na uku a cikin wannan littafin fima yastahilu fi haqi cikin abinda ya koru a haƙin manzon Allah abinda ba zai yi ba a haƙin manzon Allah wannan littafin zai yi magana akai wa ma yajuzu alaihi da abinda jaizi ne a haƙin manzon Allah kun sa akwai abinda ba zai yi ba a haƙin annabi kamar laifi annabi zai yi laifi abadan annabi ba zai yi laifi ba wannan abu ne wanda ya koru a haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sannan wa ma yamtanu da abinda wato wa ma astaghfirullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yasayilu fi yaqi wa ma yaduzu alaihi da abinda ya halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan jaizi ne annabi zai iya yi kaman cin abinci jaizi ne manzo Allah zai iya cin abinci wa ma yamtanu da abinda kuma ya halu annabi ba zai yi wannan abun ba wa yasihu da abinda ya inganta annabi zai iya yi min al umuril bashariyya na abubuwan da ni da kai yau duka muna iya yi sai yace an yudafa ilaihi da ba za a iya jingina wa annabi ba ma'ana akwai abubuwan da za a iya jingina wa annabi akwai abubuwan da ba za ka iya jingina annabi ba ba za ka iya cewa annabi yana laifi ba ko kai waye duk wanda ya ce annabi yana laifi arni kada'an kawai annabi ma'asumun fil kaba'ir wa sagair annabi baya laifi a babba baya laifi a kanana baya kananan laifi baya manyan laifi haka manzo Allah yake in ka ji wasu suna cewa ai annabi yana laifi cikin abinda ba a mai wahayi ba ƙarya yake manzo Allah baya laifi cikin abin da aka mai wayi da abin da ba a mai wayi ba motsin sa ta gaddin yayi Allah ne ya umarce shi tabaraka ta'ala so sai yasa shi kansa mai ashifa bari ku jiye shi sai yace wa hadal qism kun ga wannan bangare da zan muku magana akan girman sayyidina rasulullahi da abin da ya kamata mutane su sani me yake iya samun annabi me ba iya samun sa yace akramakallahu Allah ya karrama ka kai ne sauraro huwa sirrul kitabi shine sirrin littafin ashafa abinda yake so a koya maka kenan walubabi samaratihi ha walubabi samarati hadhihi alabwab shine asalin kwanduwa asalin ya'yan itatuwan wannan babi na wannan littafin da abinda yake so a koya maka kenan to kun san da yawa babban abin da yake damun mutane dangane da janabin sayyidina rasulullahi zaka ga Allahumma salli ala sayyidina rasulillah zaka ga mutane basu san hakikanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan haka za su dinga yin wani magana sai kaga mutum yana magana akan annabi kaman yana magana akan babansa ko yana magana akan annabi kaman yana magana akan gwamnan garin su ko sarkin garin su ko malamin garin su to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an mutum ne to amma a cikin mutane wani iri ba irin kowa da kowa ba to wannan babun me a shafa ya kassace shi dan ya nuna maka girman annabi sai yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zamanto mutum kaman kowa ba sai yasa yace maka wannan fasalin da zamu yi da zamu nuna maka annabi ba mutum ne kaman kowa ba shine asalin littafin ashafa dan anan wasu suka bata anan wasu suka bata manzo Allah ai bai fi mu da komai ba a fadan su fa wai bai fi su da komai ba sai da Abu Uku ya fi su da wahayi da risala da kuma annabta annabi bai fi ka ba sai da Abu Uku ittaqilla ya rajul manzo Allah bai fi ka ba ai na tsammanin ko sarkin garin ku ya ji ka da abubuwa da yawa ku to ballantana sayyidina rasulullahi to shine yace sirrul kitabi kenan wal babu samarati sai yace wa ma qabla wulahu kal qawaid wat tamhid abinda duk ya gabata kafin wannan ismin da zan yi magana akan girman annabi duk abinda muka gabatar wato kaman shimfida ne wa abinda zamu fada yanzu waddala'ili alama nuriduhu fihi minal nukatil bayaniya sannan kuma dalilai ne wadanda suke ƙara bayyana mana abinda zamu kawo na bayani cikin hikima da basira wanda zamu fada akan manzo Allah wa huwa al-hakim shi wannan ismin shine mai hukunci alama ba'dahu akan abinda zai zo bayan sa wal munjizu min gardi hadha at-ta'lib kuma shine zai baka manufan me sa muka wallafa wannan littafin wa'adahu wanda muka muku alƙawari wa inda taqasi limau limauhidatihi lokacin da zamu shiga bayani akan wannan ismin na haƙiƙanin waye manzon Allah in lokacin yayi idan mun yi bayani a farkon sa wattafassi an uhudatihi bayan sa kuma mun gama duk bayanan da zamu yi sai yace idan ka ji haƙiƙanin waye annabi yashraqu sadrul aduwwi lahi duk zuciyar makiyin annabi zaka ji ya kama da wuta saboda ya ji bayani akan haƙiƙanin girman annabi in mun ga mai girman annabi in dai baya san annabi zuciyarsa sai ta kama da wuta yace wayushriku qalbul mu'mini bil yaqini duk kuma mu'mini mai yaqini wanda yadda da manzo Allah zaka ga zuciyarsa ya dau haske watamla'u anwaruhu jawaniha sadrihi hasken wannan ismin na bayanin girman annabi zai cika zuciyar mu'mini kirjinsa zai haske saboda ya ji abin da ake so ya ji bayani akan shugaba sallallahu alaihi wasallam wanda yake so wa yaqdirul aqilu annabiyya mai hankali kuma in yaji wannan bayanin zaka ga ya girmama annabi haqqa qadrihi asalin girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yataharrarul kalami fi babaini to shi wannan zamu yi babi guda biyu ne akan a cikin littafin akan babi biyu zamu yi magana albabul awwal babi na farko fi ma yaqtassu bil umuri ad-diniyya wa yatashabbasu bihi al-qawlu fil ismati wa fi 16 fasla zamu yi bayani akan al'amura da suka shafi na addini yanda manzo Allah yake kawo hukunce da sauransu sannan wa yatashabbasu bihi al-qawlu fil ismati zamu yi magana akan ismar manzon Allah shin manzo Allah yana laifi ko bai laifi masu cewa manzo Allah yana laifi su zo su ji sai yace wa fi 16 fasla zamu kawo fasali guda 16 albabu sani zamu yi babi na biyu a cikin wannan ismin fi ahwalihi dunyawiyya cikin abubuwan da manzo Allah yake aikatawa na duniya kawai wanda ba su shafi addini ba wa ma yajuzu duruhu alayhi da abinda zai iya samun manzon Allah min al-aradil bashariyya na abubuwan da suke samun sauran yan adam wa fihi tis'atu fusulin a ciki zamu yi magana akan wato fasali guda 9 sai ismi na ƙarshe wanda ya kunsa littafin sai yace al-ismur rabi zamu yi magana akan ismi na hudu fi tasarrufi wujuhil ahkami alaman tanqasahu zamu yi bayani akan canje-canjen hukunce akan wanda ya rage darajar annabi aw sabbahu ko ya zagi annabi shi kuma wayanqasimul kalamu fi babaini magana da zan yi akan sa ya rabu babi gida biyu albabul awwalu babi na farko fi bayani ma huwa fi haqqihi sabbun zan yi bayani akan abin da yake a haƙƙin manzon Allah zagi ne wa naqsun ko tawayewa ne a ko tawayarwa ne a haƙƙin annabi min ta'ridin kai ko da jirwaye da kaman wanka aw nafsin ko kuma mutun ya fada qarara wa fihi asharatu fusulin a ciki akwai fasula guda 10 albabus sani babi na biyu fi hukumi shani'ihi cikin hukuncin wanda ya tozarta annabi wa muzihi ko ya cutar da annabi wa muntakisihi ko ya rage darajar annabi wa uqubatihi da kuma me uqubansa wa zikristitabatihi zamu yi bayani akan hukuncin tuban wanda ya taba girman manzon Allah wassalati alaihi shin ya halatta in ya mutu ma a yi masa sallah wanda ya taba girman annabi wa wirasatihi zamu yi bayani akan shin wanda ya taba girman manzon Allah za a gaje shi wa fi asharatu fusulin a ciki zamu kawo fasula 10 yace waka tamnahu bi babin salis mun kulle wannan wato kismi na hudu da babi na uku ja'alnahu takmilatan li hadhihi almas'ala wanda mun sanya shi ya zamanto shine ciki shine zai zamanto ciko wannan mas'alan da muka gabatar na batun taba darajar annabi ووصلتن للبابين الذين قبله سنن كو من سان شي زما ci gaba na bagi biyu da suka gabata a gare shi fi hukumi man sabba Allah ta'ala zamu bayani kan wanda ya zagi Allah wa rusulahu ko ya zagi manzannin Allah wa mala'ikatahu ko ya zagi mala'iku wa kutubahu ko ya zagi littattafan Allah wa alan nabiyyi ko ya zagi iyalan gidan annabi wa sahabahu ko ya zagi sahabban annabi waqtu silal kalam fi kamsati fusulin mun zamu takaita maganar mu ne cikin wannan babi akan fasula guda biyar yace wa bi tamamiha yantajizul kitabu wa tatimmul aqsam idan mun gama wannan shikenan littafi ya hadu sannan kuma dukkan kisman nan guda hudu zaka ga sun cika wal abwabu babobin nan sun cika wa yaluhu fi qurratil imani lum'atun munira aw fi tajit tarajimi durratun fatira daga nan ne zaka ga haske na imani ya bayyana karara kowa in yi hakikanin manzon Allah zai fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda wannan bayanin tuzihu kullu lubsin ko lubsin wannan bayanin zai kawar mana da dukkan wani wato a rudu wato wadhihu kullu takminin muhadasin bayanan da zai za su warware mana dukkan wani abin da yake koye da dukkan wani zace-zace duk za su kawar mana da shi wa tashfi sudura qaumin mu'minin bayanan da zai za su warkar da zuciyar mutane mu'minai wa tasda'u bil haqqi bayanan za su fito da gaskiya wa tuqridu alil jahilina su kawar da kai akan jahilai wanda ba su fahimci hakikan waye manzo Allah ba wa billahi ta'ala la ilaha illa la ilaha siwahu astain da Allah tabaaraka wa ta'ala wanda babu wani sai shi muke neman taimako to wannan shine hakikanin babin babobin ashifa abin da ya kulla sai yace maka to ga alqismul awwal bar mu taba wani abu daga cikin sa kismi na farko fi ta'zimil aliyil a'la li qadrin nabiyil mustafa yadda Allah madaukakin sarki yake girmama annabi kai ka sa abin da aka ce maka Allah yana girmamawa yaya kai kuma ai ba sai an ce ka girmama wannan abun ba in dai Allah zai girmama wannan abun to kai kawai ka san ana buƙatar kai ma dole sai ka girmama shi to Allah yana girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala al faqih wal qadi al imam al qadi iyad babban malamin fiqihun nan yake الإمام أبو الفضل وفقه الله الله لا يتدش وسدده الله يديني تلم رنسا يتي لا خفاء با أبو نئو ييبا على من مارس شيئا من العلم قدوان لنبو قياد علمي أو قصة بأدنى لم حتم من الفهم كو الله يتن كيبا شيشد ونك فهمتا تنكتن الدين زيغة شوان بتعظيم الله قدر نبينا زيغة عند الله يكي جرم مع النبي wa kususihi da yanda Allah yake kebe annabi iyahu zuwa ga shi sallallahu alaihi wasallam bi fadaila je ga Allah ya kebe manzo Allah da wasu irin falaloli wa mahasina da wasu kyawawan dabi'u wa manaqiba da wasu kyawawan halaye la tandabitu lizamin wato wadannan halayen wanda babu abin da zai iya takaice su watalwihi je ga yanda Allah yake wato jinjina min adini qadrihi na girman manzon Allah bima takillu anhu al-alsuna ta yanda harshe ba za su iya fadan yanda Allah yake girmama annabi ba wal aqlam alqaluma ba za su iya rubuta maka yanda Allah yake girmama annabi ba fa minha daga cikin irin girmamawa wanda Allah yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma sarraha bihi ta'ala fi kitabin akwai abin da Allah ya fito da shi karara a cikin littafin sa wana babihi ala jalili nisabihi Allah ya fadakar da mu'minai akan girman wato matsayin manzon Allah wa sinabihi alayhi Allah ya bi manzon Allah da wannan abun min akhlaqihi na irin kyan halayen manzon Allah wa adabihi da laduban manzon Allah wa habbal ibada Allah ya kwadaitar da bayi alaltizamihi su rike wannan girmama annabi din wa taqallidi ijabihi su ji aran su wajibi ne su girmama annabi فكان جل جلاله الله تبارك وتعالى يا كسانشي هو الذي تفضل واولى شي ني فاركون ونده فار زمانتوا جاغبا وجن جرمما النبي ثم طهر الله تبارك وتعالى يا تركي النبي وزكى يا تركي شي ثم مدح بذلك الله تبارك وتعالى يبي منزا الله ده هكا واسنا يا قاري بان النبي ثم اصاب عليه الجزاء الاوفى سنن الله يا بادلا دا ووندي دي يكي يبن منزا الله يكي جرمما النبي falahu al-fadlu bada'an wa 'awdan ashe in kai ba annabi duk girman da ka fada na manzon Allah falalan yana komawa Allah ne farko da ƙarshe walhamdu ula wa ukhra duk Allah shi ya fara yaban manzon Allah wa minha daga cikin abubuwan da Allah ya yi wa manzon Allah ma abrazahu lil iyani min khalqihi abinda Allah ya bayyana wa halittu na girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun kasance idan manzon Allah ya zo zaka ji yanda suke fada abu hurairah yace wata rana na zo na zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a lokacin cikin dare amma dare ga farin wata dan daren 14 wata yayi kyau yayi haske yace sai naga manzo Allah ya daura wani jarrawani akan sa da naga manzo Allah ya daura jarrawani yace sai in kalli farin watan in kalli manzon Allah ina son in bambance manzo Allah ne yafi kyau ko farin wata ne yafi kyau yace fa idza bi rasulillahi ajmalu min al-qamar yace wallahi daga karshe sai naga annabi yafi farin watan kyau nana Aisha tace wata rana manzo Allah ya fito yayi gumi kun san manzo Allah akwai tawadu yana dinke takalmin sa sai ta ga manzo Allah yayi gumi gumin sa ne yanda kaga gol in yayi haka yayi yarfo shi ga gashin sa ya sauko yayi haka ya daga watsa shi baya sallallahu alaihi wasallam nana Aisha sai ta kalla annabi ta kalla annabi tace kai Allah yayi kyau ya rasulullahi Allah ya ce matan da suka ga annabi Yusufa hannun su suka yayyanka saboda kyan annabi Yusuf da kai suka gani mijina da zuciyar su za su yayyanka haka manzo Allah yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda sahabban sa in sun ganshi can annabi daga nesa in annabi yazo zaka ganshi yana kwarjini yana tahuwa yana tahuwa in yazo kusa da kai sai ka ga mallan kyan ya sai ka iya wani lokaci sai ka sa hannu ka rufe idan ka sai ka ji kamar idan ka zai bindiga saboda kyan annabi wani sahabin sa yana cewa lamma nazartu ila anwarihi sab'at wada'tu min khifati kafi ala basri kaufan ala basri min husni suratihi wa lastu anzuruhu illa ala qadri yace da naga manzo Allah yazo har can manzo Allah ya din faro ni sai na sa hannu na rufe ido na yace sai ina jin kamar ido na zai yi tsawa saboda irin kyau da haske na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jamalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne zaka ga mata in sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ji an kuma kun san shi lokacin da aka yi Isra'i da Miraji da manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hau sama wato sai yanda aka ganshi da yanda annabawa suka yi bikin annabi sai yake tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambayi wato wani daga cikin masana manzo Allah afwan wai da annabi Yusuf wa yafi kyau ne sai yace shi annabi Yusuf hasanun ne minan nasi mai kyau ne a cikin mutane shi kuma manzo Allah a hasanun nasi shi yafi dukkan mutane kyau ko an fahimci karatun shi annabi Yusuf a cikin mutane mai kyau ne yana daga cikin masu kyau shi kuma manzo Allah shine mafi kyan dukkan masu kyau gaba daya sayyidina Hassan bin Sabit da ya kalli kyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace kai wa ajmalu minka lam tara qattu ayni mai kyau irin ka ido na bai taba gani ba wa akmalu minka lam talidin nisa'u cikakke irin ka har yau ba a samu wata mace da ta haifi irin annabi ba kulikita annabi Allah ya halicce ka mubarra'an min kulli aibin kana abun kubutarwa ga dukkan wani aibi ka annaka kar kulikita kamata shawu kai ka ce kai kace wa Allah halicce ni haka ma'ana da Allah zai halicci manzo Allah sai aka aje wa annabi madubi misali sai a halicce hanci sai ya ce ya rasulullahi hancin yayi sai ya ce eh yayi sai ya halicci ido idan fa yayi sai ya ce eh yayi ka annaka kar kulikita kamata shawu kaman Allah ya halicce ka irin yanda kake so ne kai yanzu a ce an baka dama Allah tabaraka wataala ya ce in ka shiga yaje to kai yanzu an maka wayi za a ƙara canza halittan ka da Allah to amma an baka madubi ka kalla in an kera hancin ai ina ganin ka tattaro hutunan kin duniya tukunna sannan ka ce to ga irin wanda nake so a sani na ku wannan to manzo Allah kai ka ce Allah ya halicci manzon Allah irin yanda annabi yake so sallallahu alaihi wasallam to shine al-Imam al-Qadhi yadda yake fada anan yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wato abinda Allah ya bayyana na wato abraza lil iyani min khalqihi na halittan manzon Allah in kaga annabi daga nesa in kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaka ga kwarjinin annabi in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo kusa kuma sai kaga jamala da kyau da nutsuwa annabi Yusuf in kaga shi zaka rude saboda kyau shi kuma manzo Allah an ga kyansa ba fiye rude ba kyansa yana hada da jalala da jamala a ciki sannan Allah ya yi wa manzo Allah ala'atan bi wujuhil kamali wal jalali cikan kyan manzo Allah cika ne na kyau da kuma jalala wa tafsisihi bil mahasini Allah ya kebe manzo Allah da kyawawan dabi'u al jamila masu kyau wal akhlaqil hamida da kyawawan halaye masu kayatarwa masu inganci wal mazahibil karima wal fada'ilil adida Allah ya kebe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da falaloli masu yawa wa ta'idihi bil mu'jizatil bahira Allah ya karfafa manzo Allah da mu'jizozi wanda suke bayyane wal barahinil wadiha da hujjoji wanda suke a fili wal karamatil bayyina Allah ya girmama manzo Allah da karamomi wanda suke wato malam mabayyana babban mu'jizar manzo Allah ba irin alqur'ani fa bi irin alqur'ani in kaga Allah ya baka alqurani to Allah ya gama maka komai ka dauki mu'jizar annabi gaba daya kirjinka wanda littafin da har yau an rasa wanda zai yi kwaikwayi irin littafin an yi larabawa masu karfin fasaha masu karfin kokwalwa masu kaza ma sun kwasa kwaikwayin annabi sallallahu alaihi wasallam in sun ji alqurani ka duba Abu Jahl ne da irin taurin kansa da kafircin sa amma in dare yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu sai kaga Abu Jahl ya zo sai su fake a bayan gidan manzo Allah suna jin manzo Allah yana karatu kullum washe gari kuma sun fito sai su ƙaryata amma kuma da daddare kuma annabi yana fara karatu za su je su ji ka san qur'ani yana da abubuwa akwai sahabbun manzo Allah wanda idan yana karatu in yana karanta alqur'ani saboda dadin muryarsa mala'iku ne suke sakowa suke kewaye shi Hussein bin Hudayr wata rana yana karanta alqur'ani kawai sai yaga wasu fararan abu kaman da sarka suna sakowa daga sama dan sa yana bacci a gefe yaji dawakin sa suna ta haniniya sai ya saba dan sa sai cikin daki a shagari yazo ya ce ya rasulullahi je kawai ina karatu sai ga wasu fararan abubuwa da sarka suna sakowa daga sama manzo Allah ya ce mala'iku ne sun ji dadin muryarka yace da ka ci gaba da karatun alqur'anin nan da har safiya suna gurin kowa zai zo ya gansu suna kewaye da kai dan ka duk lokacin da kake karanta alqur'ani ka ji a ranka ka inganta ka samu huzuri to in Allah ya yarda mala'iku suna kewaye da kai da haka sai yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada yake cewa ahlul qur'ani ahlullahi duk wanda kaga Allah ya bashi alqur'ani to in kana neman mutanen Allah sune wadannan a girmama ma abota alqur'ani to shine Allah ya bato babban mu'jizar manzo Allah shine alqur'ani akwai mu'jizoji wanda manzo Allah yayi zaka ga an je wajen yaki mutane dubu malam ba ruwan sha annabi ya ce akwai mai dan ruwa dan kadan aka ce akwai manzo Allah ya ce ku kawo annabi ya tsoma hannunsa yana tsoma hannunsa sallallahu alaihi wasallam kawai ya kai dago ya tsinsa sai ga ya tsinsa dawo kaman famfo sai da mutum dubu suka sha za a kawo abinci kowa yana jin yunwa annabi sai ya ce a kawo in an kawo sai ka ga yayi haka bismillah in ya ci ruluma daya ya kai bakin sa sallallahu alaihi wasallam sai ce kowa ya ci duk wanda yazo ya sa hannunsa in ka gutsuru ruluma daya wata ruluma sai ta tsuro a gurin kana gutsura wata kana tsurowa ka Abu Hurairah wata rana an zo da nono dan kadan a kwariya sai aka ba annabi da aka ba manzo Allah annabi sai ya sha sai ya ce a ba wani ya sha a ba wani ya sha Abu Hurairah shi kuma ya san yana jin yunwa yana so a zo kan shi manzo Allah ya ce a ba wani Abu Hurairah yana ta nonon nan zai kare ya rasulullahi ba can sai da zo kan Abu Hurairah manzo Allah ya karba ya ce Abu Hurairah sha Abu Hurairah ya karba ya sha ya sha ya sha manzo Allah ya ce sha dai ya sha ya sha ya sha annabi yace sha dai ya sha yace ya rasulullahi na koshi yace to kawo annabi kawai yana haka sai ya kurba sauran sai ya karar da shi to wani yana daga cikin mu'jizozin annabi daga cikin mu'jizozin sa wasu qur'ani ya gaya mana wata kawai zaka ga ya tsage kat zaka ga wata daga sama a ganshi ya rabu gida biyu rabin sa ya fada anan rabin sa ya fada anan iktarabati sa'atu wan shaqqal qabr in ji alqur'ani ko kamar irin mu'jizar manzo Allah na isra'i da mi'raji da aka yi da shi aka dauke shi daga makka annabi an dauke shi tafiya kwana 40 amma Allah ya dauki manzon Allah ya kai shi bait albaitul maqdis annabi ya salla da annabawa ya tafi sama ta daya ta biyu ta uku har zuwa sama ta bakwai gurin da babu sama babu kasa babu kowa sai Allah manzon Allah suka yi munajati da Allah ya dawo dumin shimfidan sa ma bai gama bushewa ba ya shiga ba da baccin sa shine Allah yake gaya maka subhanallazi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير تو هكا منزا الله يكي الله يا جرمما النبي ده معجزوزي التي شاهدها من اثره وند دي يراي ده منزا الله يغا wannan معجزوزين وراها من ادركه وند دي يرسكي منزا الله يغا wannan معجزوزين وعلمها علم يقين من جاء بعده wanda suka zo bayan annabi kuma sun tabbatar da gaskiyar wannan mu'jizozin kamar mu yanzu ba gashi din mun tabbatar ba ah qur'ani ba gaskiya bane rubuta mana ko aya dai irin qur'ani hutar da kanka rubuta dan zaka iya walla inni tamashil insu wal jinnu ku ala ayatu bi misli hadha al qur'an ku Allah yace inda aljanu da mutane za su hadu su zo da irin wannan alqur'ani la yatuna bi misli ba su yi su kawo irin qur'ani ba ko da sashin su yana karfafan sashi in kana musun mu'jizar manzon Allah ya rubuta mana aya daya kawai a ciki to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'jizar sa mu dinnan da muka roba ya murna ciki gaskiyanta hatta ta ilmu haqiqati zalika ilaina manzon Allah ya zo ya lullube mu. To bari mu karanta wannan hadisin sai mu tashi a satin. Da ya sallam al-buraq. To me ake nufi da al-buraq? Wata dabba ce yace to fa maraki baki ahadun akramu ala Allah sai yace farfadda kawai wannan baraka sai ta kama gumi farfadda a rakan sai ta kama gumi ini daga nan za ta iya hango maka misali kaman ka ce zuwa Kano Allah Allah ya gafarta